A taron manema labaran da ta kira wannan talata ne hukumar yaki da masu fatauci da miyagun kwayoyi ta gabatarwa ƴan jarida wannan mutum da aka bayyana a matsayin dan wata kasar wajen da ba baɗi sunanta ba, yayin da aka baje hodar Iblis din da aka kama shi da ita kilogram 3 nau'in methamphetamine, wace ƴan sanda suka kiyasta cewa darajar ta za ta kai miliyan 500 na sefa. Kakakin hukumar ƴan sanda Captain Mai Nasara Adili Toro ya ce yunkurin kewayewa na'urar bincike a filin jirgin saman Jore Hamani da ke nan Yamai da yunkurin ba ma'aikata cin hanci su ne suka yi dalilin da dubun wannan mutum ta cika, duk kuwa da cewa ya ɓoye ƙwayar a lungunan akwatinsa.
Abokan aiki mu masu kula da yaki da harkar ƙwaya sun ɗora hannu bisa kan wani mutum. Wannan mutumin dai ya nemi ba su cin hanci, amma waɗanda ma'aikata namu ba su amsa ba. Sai da sun ka yi fuyen shi, sun kai fuyen kayan shi, sun ka samu wannan ƙwaya wadda ta kai kama kilogram 3, kamar yan ce kilogram fiska harkar sefa kudin suna ya tashi kama miliyan 500.
Baya ga hodar ta methamphetamine da ta cafke, hukumar ta ce ta gano wasu kudaden waɗanda suka hada da takardun naira da sefa da wasu katotin cire kudi a banki a hannunsa.
Wannan mutum dai yana da complicity, akwai wanda yake aiki da su. Me su ma mutanen nan mun samu mun dora hannu saman su, mun kama su ana nan ana sauraren su. Inda anka kama shi nan ya report international Jure Hamani dan yame, wannan mutum zai shiga jirgi zai kasashen waje.
Wannan tafka ta hukumar yaki da masu fataucin miyagun kwayoyi ta faranta wa jama'a rai, kamar yadda wani magidanci Alhaji Ibrahim wanda aka fi sani da suna Shekarau ke jinjina wa jama'an, ya kuma yi amfani da wannan dama don jan hankulan mutane su kiyaye kansu da wasu abubuwan da ke wakana a yayin balaguro.
Su hukumar ƴan sanda sun taimaka ma duniya ma gaba daya, ba ƙasar mu Nijar da suka taimaka ba, tunda yanzu shigiya na zasu ta wani waje ta shiga abin. To ya kamata mu gano hankalin mu ya komo gare mu, wani shaye-shaye a wani abin ba sa mu nisa da shi. In mun kai nisa da shi sai mu zauna lafiya. Yanzu misali kai kana tsa ka san shi matashi shi da inda ya kai wani matsayi jin shike shi, yanzu abin da ga dama shi ne zashi. Kenan ko yaro an ka kyale shi abin da ga dama shi zashi, yaro in ya san gurin gudu bai san wani tsira ba. To ko bayan wannan da masu aikin umra da masu aikin hajji, ina gargadi a kansu su kiyaye ko abokin ka na zaka tai zaka shiga jirgin cewa na rike mikin kayan ga kakkada masa ka rike na kayan tunda baka sa abin da sai ba. In an ka tai filin jirgi ka sabka an kai control an ga wani kaya gare cikin saka dinka ko ka ce ba naka ba yadda.
Da dama daga cikin masharhanta na danganta fatauci da shan miyagun kwayoyi a matsayin daya daga cikin abubuwan da ke kara ingiza matasa shiga ayyukan asha masu nasaba da tayar da kayar baya. Dalili kenan da ake ganin hada kai tsakanin hukumomi da talakawa zai yi matukar tasiri wajen rage bazuwar miyagun kwayoyi a kasashe masu tasowa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.